This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Baba Yakubu Maliri da sauran abokan aiki cikin shirin na yammacin yau Talata, 7 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
Hawwa, ma'aikatan tsaron Isra'ila ta faɗa yau Talata cewa ta karɓe iko Rafa, wani bangare da ke tsakanin Gaza da kuma wato ƙasar Misra. A yau Talata, ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojin tsaron samanta sun harbo wani jirgi mara matuki na ƙasar Ukraine a yankin Belgorod. Kana rahotannin farko na cewa akalla mutane biyu sun mutu, kana wasu 20 sun jikkata a wani hali da aka kai da wuka a wani asibiti da ke kudu maso yammacin China.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin namu na wannan lokacin, za a je da gwamnati da masu ruwa da tsaki suka karyata irin gutsu-gutsumar da aka ta yi kan batun kafa sansanonin sojin kasashen yammaci a Najeriya.
Sai ga muka ba mu bukatan wani daga waje ya kawo mana sojoji nan, muna da sassun sojoji a ƙasa, abin da muke bukata kayan aiki.
Haka zalika, muna tafa da rahoto kan yadda shugaba Patrice Talon na Benin ya hana fara jigilar ɗan yamman Nijar daga tashar jirgin ruwa ta Seme a jamhuriyar ta Benin zuwa kasashen duniya.
Kaninmu da Benin akwai wata kunshewar da aka ce ma Benin Nijar ya kamata a tara a zamna a tattauna a ga menene matsalar.
Sai a kasance da mu domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowane yammacin Talata, yau ma muna tafe da shirin noma tushen arziki tare da Muhammad Hafiz Baballe, har ma da saƙonnin masu sauraro. Amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta faɗa yau Talata cewa ta karɓe iko Rafa, wani ɓangaren Gaza da ke tsakanin zirin Gaza da ƙasar Misra, wuni guda bayan umarni da aka yi wa dubban Falasɗinawa su bar wurin da kuma ƙaddamar da farmaki ta sama babu ƙaƙƙautawa. Hare-haren Isra'ila na zuwa ne bayan 'yan kwanaki da jama'an Isra'ila suka ce wajibi ne su ƙaddamar da farmaki domin cimma manufarsu ta yin galaba a kan Hamas, yayin da Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya suke kashedi cewa ƙaddamar da hare-haren a inda akwai ɗimbin fararen hulan Falasɗinawa ka iya haddasa mummunan bala'in jin ƙai. Ina jin tsoron wannan zai haifar da asarar rayuka da dama, fararen hula za su mutu sosai. Duk abin da suke faɗa dai, babban jami'in kula da manufofin harkokin wajen ƙungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗa wa manema labarai cewa babu inda akwai kariya a Gaza. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen China Lin Jian ya yi nuni da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi, yayin da China ke kira ga Isra'ila ta dakatar da hare-harenta a kan Gaza, kana ta yi duk mai yiwuwa ta dakile mummunan matsalar jin kai a zirin Gaza. Kakakin hukumar ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya James Lark ya faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa Isra'ila ta rufe hanyoyin shiga Rafa da Karim Shalom, lamarin da ya datse muhimman hanyoyin guda biyu da ake bi da kayayyakin jin kai zuwa cikin Gaza. A yau Talata, ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojinta na sama sun harbo wani jirgi mara matuki na Ukraine a yankin Belgorod. Harin jirgin shi ne na biyu da aka kaddamar a kan Belgorod a cikin ƙasa da sa'o'i 12, bayan da rundunar saman Rasha ta ce ta harbo wani jirgi mara matuki a cikin dare. Gwamnan yankin Belgorod ya ce ƙararrawa ta kaɗa, amma dai kuma bai ƙarin bayani ba a game da ɓarnar da baraguzan jiragen suka haddasa. Yankin Belgorod da yana kan iyakar tsakanin Rasha da Ukraine ne, wani wato wuri ne kuma da hare-haren ƙasar Ukraine ya fi aunawa. A cikin daren jiya, Litinin Rasha ta yi barazanar cewa za ta auna tungar sojan Birtaniya a cikin Ukraine da ma ko'ina idan Ukraine ɗin ta yi amfani da makamai mai linzami mai cin dogon zango da Birtaniya ta bata domin ta auna Rasha. Rahotannin farko na cewa akalla mutane biyu ne suka mutu kana wasu 20 suka jikata a wani hari da aka kai da wuka a wani asibiti da ke kudu maso yammacin China. Harin ya auku ne a karamar hukumar Xinjiang a lardin Yunnan. Rahotanni na cewa an kama mutumin da ake zargi da kai harin. A cikin 'yan shekarun nan dai ana samun hare-haren wuka da dama a China, har da wani da aka kai a cikin watan Yuli a kudu maso gabashin Guangdong, inda aka kashe mutane shida kanin mutum ɗaya jikata a wani harin da aka kai a asibiti, wato aka kai a karamar makaranta na yara 'yan mitsi-mitsi.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu leƙa giwa Afirka, wato Najeriya, inda biyo bayan gutsuru tsoma da aka ta yi kan batun kafa sansanonin sojin ƙasashen yammaci a Najeriya. Yanzu dai gwamnati da rundunar sojin ƙasar sun ce babu wani shiri na gayyato sojoji daga ƙasashen waje zuwa cikin ƙasar. Daga Abuja ga wakil mu Hassan Maina Kanga da ƙarin bayani.
Tun dai lokacin da ƙasashen yankin Sahel na Niger, Mali da Burkina suka kori sojojin ƙasashen yammacin Turai daga ƙasashensu, ake ta yama didin cewar Faransa da Amurka na son kafa sansanonin sojin su a arewacin Najeriya. Ko da yake ministan labaran Najeriya Idris Muhammad ya fito ƙarara ya bayyana cewar Najeriya ba ta da niyyar baiwa ƙasashen waje kafa sansanonin soja a cikin ƙasarta. To sai dai kuma duk da haka wannan nuna fargaba ya ci gaba, inda har wasu mashawaran mutane daga arewacin Najeriya suka aikewa gwamnatin Najeriya da wasiƙar ƙin amincewa. Akan haka na tuntuɓi babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa, ko me zai ce akan wannan batu?
Wannan babu gaskiya, wannan wani ne, wannan ke mawalki. Batun Faransa na gaya muka na ce a lokacin ba tun yau ba, sai wani za mu ɗauki mutane su ce na gaya muka ba mu buƙatan wani daga waje ya kawo mana sojoji nan, muna da isassun sojoji a ƙasa, abin da muke buƙata kayan aiki. Na gaya muka cewa ko da kuɗin mu sun ta ko mun je siya ba mu samu.
Tuni kuma ƙungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya, wato Arewa Consultative Forum, ta yi mara balale da wannan mataki na gwamnatin tarayya. Professor MT Baba shi ke zama kakakin wannan kungiya.
Wannan mun yi murna da jin haka, don ko raɗi da aka kawo cewa gwamnatin tarayya za ta bar waɗannan ya tada mana hankali. Ba wani abu bane da za mu so mu gani ya kasance cewa ƙasashen waje an bazu sun zo sun kafa sansanin sojoji nasu a Najeriya. Abinda ko yasa haka, waɗannan in sun yi haka suna yi ne ga nasu ƙuduri ba wai su taimaka mana ba. Kuma haka na faruwa ne bayan an kore su daga ƙasashe maƙwabtanmu da kuma mambobin ECOWAS, wato Burkina Faso da Niger. Abinda mutanen Niger da Burkina Faso ba su so suke kyama, mu ma ya kamata mu kyamanci haka, don kuwa muna da kibla guda ga tarihi da kuma al'adu, addini da sauransu da muke hadawa da waɗannan makwabta.
To ko ta wace fuska masana tsaro ke kallon wannan al'amari? Dr. Kabiru Adamu shine shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel.
A takaice dai, ko da menene tunda gwamnati ta hito ta ce babu wannan maganar, to ina gani maganar ta tsaya a nan kenan. Amma kuma yana nuna buƙatar ita gwamnatin shugaba Tinubu ta buɗe kafa da dama na tuntuɓa wadda zai bai ba ta dama na tabbatar da cewa ta saka bangarori duka a cikin tafiyarta. Shugabanni da suka fito daga wannan bangaren wanda suke rike da makamai ita gwamnatin, kusan za a ce ya nuna gazawarsu na tabbatar da cewa akwai kafa na tuntuɓa wadda zai hana irin wannan wasiƙa buɗaɗɗiya, tunda da akwai kafar kaga da ba su kai ga rubuta buɗaɗɗiya wasiƙa ba. A taƙaice dai, an shiga gangara nasi na kusan siyasa wadda idan ba ya takatsantsan ba zai iya jawo ƙwaraka tsakanin haɗakar da ake da ita arewa da kudu maso yammacin Najeriya.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan batu zai kasance a nan gaba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Hassan Maina Kaina. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma gaba ya shigo da ci gaban labaran duniya.
A yau Talata ana ci gaba da aikin neman ma'aikata da suka makale karkashin wani bene da ake ginawa da ya rushe a wajen birnin Cape Town a Afirka ta Kudu, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum hudu. Kimanin ma'aikatan gine-gine 75 ne ke aiki yayin da ginin ya ruguje a jiya Litinin da rana a unguwar George mai tazaran kimanin kilomita 400 a gabashin birnin Cape Town. Wata sanarwa da jami'an birnin suka fitar ta ce sama da mutane 20 ne aka ciro su karkashin buraguzai, yayin da har yanzu ba iya gano akalla wasu ma'aikatan ginin 50 ba. Sanarwar ta ce rukuni uku na ma'aikatan ceto ne suke gudanar da aiki a wurare guda uku inda ginin ya rushe. An kuma jibge karnuka masu sunsuno inda mutane suke domin ceto waɗanda suka tsira da ransu. Iyalan ma'aikatan ginin da ba a gano su ba sun taru a ofishin gwamnatin birnin domin jin labarin halin da 'yan uwansu ke ciki. Ana gudanar da bincike akan makasudin rugujewar ginin. A ƙarshe, Amurka ta kori wasu 'yan ƙasarta 11 da ke zaune a wasu sansanoni a arewa maso gabashin Siriya, inda dubban iyalan mutanen da ake zargin mayakan IS ne ke zaune, a cewar ma'aikatan harkokin wajen Amurka a yau Talata. Wannan shine karin kora mafi girma da Washington ta yi daga waɗannan sansanonin ya zuwa yau, inji sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wata sanarwa. Mutane 5 a cikin 'yan ƙasar 11 an maida su a inda yara da waɗanda ba Amurkawa ba suke zaune. A irin wannan aikin, Amurka ta kuma shirya korar wasu mutane 11 mazauna sansanin, 8 a ciki ƙananan yara ne, zuwa ƙasar Canada da Holland da kuma Finland, a cewar sanarwar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma Dalla, yanzu kuma sai makwabciyar Najeriya wato Niger, inda shugaban tata makwabciyar wato jamhuriyar Benin shugaba Patrice Talon ya hana fara jigilar wato danyen man Niger daga tashar jirgin ruwan Seme da ke jamhuriyar ta Benin zuwa kasuwannin duniya. Domin jin musabbabin hakan ga Suleiman Muminu Barma da ƙarin bayani cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Ta hanyar wata wasiƙar da suka aike wa jakadan China a ranar Litinin 6 ga watan Mayu ne, hukumomin jamhuriyar Benin suka sanar da ɗaukan matakin hana jigilar ɗanyen man Nijar da ya kamata a fara fitarwa zuwa kasuwannin duniya. Wannan wata hanya ce da shugaba Patrice Talon ya bullo da ita da nufin matsa lamba ga hukumomin mulkin sojan Nijar don ganin sun buɗe iyakar ƙasar da ke ci gaba da kasancewa a rufe. Wata majiya a ma'aikatar man fetur ta ce ya zuwa wannan lokaci Nijar bata samu takardar da ke sanar cewa Benin ta ɗauki wannan mataki ba. To amma wani jigo a ƙungiyar Front Patriotic ta masu goyon bayan CNSP Bana Ibrahim na ganin matakin na Benin magana ce ta tsakaninta da China.
Yarjejeniya da ya kunshi wannan bututu na mai kala biyu ne, akwai wanda ya shafi ƙasarmu wanda ya tashi daga Agadem zuwa har iyaka da ƙasar Benin, akwai kuma yarjejeniya na biyu wanda ya haɗa kamfanin nan na China da ƙasar Benin.
Barazanar kutsen da aka yi hasashen za a iya fuskanta daga dakarun da Faransa ta girke a Benin ne, hukumomi suka ayyana a matsayin dalilin su na ƙarfafa matakan da suka dakatar da zirga-zirga ta ɓangaren Nijar, yayin da ɓangaren Benin ake kallon abin tamkar wani matakin huce takaici sakamakon yadda shugaba Talon ya kasance na gaba-gaba lokacin da sai da yawo ta kakaba wa Nijar takunkumi. Masanin tattalin arziki kuma mai sharhi kan al'amuran ƙasa da ƙasa Isu Abubakar Kado na ganin ya kamata ƙasashen biyu su jingine dukkan wani bambance-bambance don neman mafita.
Kaninmu da Benin akwai wata komishin wadda aka ce ma Benin Nijar, ya kamata a tara su a zamna a tattauna a ga menene matsalar. Tunda harkar ta shafi tattalin arzikin ƙasa, ta shafi talakawa da 'yan ƙasa, ba harkar siyasa bace. A zamna a tattauna a ga menene ke hana ruwa gudu, kuma tun harin ma da aka kucece-kucece tsakaninmu da Benin muka ce an ga kamar abun bai yiwa a yi hanya ta fetur wadda za ta kai farwancan na lomi a buɗe matacha ta mai nan gaya kuma ai wani dan forsec wanda za a zo ana sayan man mu.
Tashar jirgin ruwan Kwatano ita ce mafi kusa da 'yan kasuwar Niger, kuma tana samun galibin kudaden shigarta daga hajojin da 'yan Niger ke oda daga waje. Saboda haka rufe iyaka a tsakanin Niger da Benin yau akalla watanni 9 mataki ne da ya matukar haddasa koma bayan tattalin arziki ga kasashen biyu makwabtan juna. Alhaji Yakuba Dan Maradi shine shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar import export.
Kaga da mu akwai kayan mu dake can Benin wanda mu samu sun shiga hannun mu har yanzu, kuma in wanga abun yazo ya karu to ina ganin abun zai yi yawa, kuma abun in ba a yi hankali ba in irin wannan tana samuwa to zai kai ma ga inda abun da ba a so. Tunda haka san akwai manyan kasashe wanda suka dauki alƙawarin cewa sai sun ga irin yadda za su rikita mana al'amarin mu na cikin gida.
A shekarar 2019 ne Niger da China suka cimma wata yarjejeniya da kasar Benin, wacce a ƙarƙashin ta aka amincewa kamfanin CNPC na haɗin gwiwar Niger da China ya shimfiɗa bututun mai mai tsawon kilomita kusan 2000 a wani yunkurin fitar da man kasar zuwa kasuwannin duniya. Aikin da ya kammala a Disamba 2023 da nufin fara lodawa a watan nan na Mayu daga tashar jirgin ruwan Seme. A watan Afrilun da ya shige, gwamnatin Niger ta sanar da cin bashin miliyan 400 na dala daga kasar China, waɗanda za a biya da ɗanyen mai a tsawon watanni 12. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla masu arokar da a shagala ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a disa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu koma gona.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallade da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin wata ziyara aiki da ya kawo birnin Washington DC na Amurka, gwamnan jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya, Malam Umar Namadi Dan Modi ya yi wa abokin aikin Sarfil Hashim Gumel ƙarin bayani kan irin matakan da suke ɗauka da ragewa al'ummar jihar Jigawa raɗaɗin talauci da suke fama da shi.
To alhamdulillahi gaskiya ne harkar talauci yayi yawa. Kuma kamar yadda muka faɗa a wannan kwanakin da muke ta yi, shi kansa talaucin nan yana ɗaya daga cikin dalilin da ake samun wannan rashin matsalar tsaro. Saboda haka mu a matsayinmu na gwamnati da muka shigo mun zauna mun duba mun ga cewar to mu dai jihar Jigawa jiha ce ta manoma. Saboda haka wani abu da za mu yi mu ga cewar an rage wa mutane raɗaɗin talauci shi ne mu ga yadda za mu haɓaka harkar noma. Saboda haka wani ya sa muka tashi ka'in da na'in, muka tsaya muka ga cewar ya kamata mu inganta wannan harkar noma a wannan jiha ta mu. Da farko dai muka zo muka sayi muka duba me ake bukata, me ya kamata mu ba mutane. So muka zo da farko abinda muka yi da farko lokacin da damuna ta zo muka sayi taki kaman kusan tirela 200, sannan muka sayarwa manoma a cikin sauki muka rage kusan kashi 40 daga cikin wannan kudin takin domin mutane su samu su yi noma, kuma alhamdulillah mutanen mu sun shiga sun samu noma. Muka zo muka sayo tantan kusan ta noma kusan guda 60, su ma aka dan taimaka a taya mutane su samu su riƙa aiki, kuma aka sa farashi mai sauki inda mutane za su karɓi tantan nan ta je ta yi musu aiki. Haka muka sayi abin da ake kira combine harvesters guda 10, su ma mun saye su muka ba manoma domin su waɗannan su duka waɗannan abubuwan da muke. Sannan kuma akwai muna yi wa manomanmu duka kowace gona za a mata rijista a baka certificate ɗinka. Wannan duka muna yi ne domin mu fusa tsari mai ɗorewa domin a harkar noman nan. Sannan za ka ga cewar muka zo muka shiga harkar noman alkama ɗin nan. Alhamdulillahi wannan harka da muka shiga harka ce da gwamnatin tarayya da African da bankin Africa suka sa hannu, wanda yake a wannan abun kusan kadada 120,000 aka ba Najeriya gabaki ɗaya, amma mu jihar Jigawa kadada 40,000 aka ba mu. Amma dai ko a lissafin murmuri kai na ƙarshe na baya-bayan nan mun noma kadada 55,000. So mutanenmu sun samu wannan taimakon da aka kawo daga gwamnatin tarayya an ba da kashi 50 tallafi na kashi 50 saboda haka kuma manomi zai biya kashi 50 da muka zo muka duba a jihar Rigar sai muka ce to matsalar da mutanen mu suke ciki na talauci ba za su iya biyan kashi 50 din nan ba saboda haka sai gwamnati ta shiga ta samu yarjejeniya da kamfanin Nasel suka zo suka ce to za su biya wa manoma kashi 75 daga cikin wannan kashi 50 din sannan kuma su manoma su biya kashi 25 su kaga wannan gwamnatin jiha ta tsaya musu to yanzu dai noman alkama da aka yi a jihar Jigawa alhamdulillah mutane sun samu amfani kuma alhamdulillah muna wa mutanen manoman jihar Jigawa godiya dan yanzu har sun fara biyan wannan bashin da aka ba su
to za iya cewa kulliya ta biya kudin sabulu ga wannan shirye noman alkama da Jigawa ta yi kenan
kware da gaske kulliya ta biya kudin sabulu kuma ai mu yanzu a shirye muke mu rubanya abin da muka yi a wannan shekara dan wannan shine yasa muka tafi kasar Ethiopia kowa san yanda kasar Ethiopia ta shahara akan noma alkama muka tafi da ma'aikatan mu muka je muka zauna kusan kwanan mu biyar a can ana tattaunawa ana nuna mana abubuwan da suka yi kuma alhamdulillah mun gano dabaru kala-kala wanda zamu zo mu haɓaka noman alkama a jihar Jigawa kuma insha Allah rabbi kamar yanda muka riki kambunnan na noman alkama a Najeriya insha Allah za mu ci gaba da rike wannan kambun za mu ci gaba da haɓaka shi kuma mun tattauna da mutanen African Development Bank sun nuna sha'awa sun ga abin da muka yi sun ji daɗi kuma sun ce in Allah ya yarda za su taimaka mana mu ga cewar mun haɓaka wannan noman alkama su kaga wannan idan muka tsaya akan harkar noman nan a jihar Jigawa in Allah ya yarda za mu fitar da mutanen mu daga talauci bayan harkar noma mun zo da muka zo muka kafa wata hukuma ta daukar ma'aikata da kuma sama ma'aikata abin yi matasa abin yi wannan hukuma da muka kafa ta tun daga lokacin da muka kafa ta sai muka ga cewa to ita wannan hukuma yadda za ta yi ya kamata mu yi ta ta hanyar da ba sai ka san wane zaka samu wannan taimako ko tallafi ba saboda haka suka zo suka bude abin nan a yanar gizo duk wani mutumin da yake zaka shiga wannan yanar gizon ka rubuta ga sunanka ga abin da ka karanta ga abin da kake bukata ko ma baka yi karatu ba kace ga sana'ar da kake so kai a yanzu nan da nake gaya maka kusan hukumar nan ta ba mutane kusan sama da 6,000 a tallafi kala-kala an ba mata kusan guda 1,000 ko an ba shi 50,000 an ba matasa guda 1,500 ko an ba shi 50,000 sannan akwai kuma matasa da abin nan da aka ba su kusan 4,800 da wani abu su ma da aka ba su 50,000 sannan akwai kuma nakasassu kusan guda 1,000 su ma da aka ba su 30,000 duka wannan an ba su taimako domin kowa ya tsaya da kafarsa domin bayan haka kuma ita hukumar ta yi ba matasa horo akan sana'o'i daban-daban kusan matasa 2,000 yanzu an ba su horo daban-daban misali akwai mutum kusan 287 da aka dauka daga kowace mazaba a jihar Jigawa aka koya musu harkar aikin gyaran famfo sannan kuma kowa aka bashi kayan aikin gyaran famfon nan sannan kuma kowa aka bashi babur domin a cigaba saboda haka wannan ya taimaka kwarai da gaske wajen samu matasa aiki so wannan hukuma tana nan tana ayyukanta wanda yake ayyukan da take yi a gaskiya ya sa matasa sun yarda cewa gwamnati na ashirye take da sa su akan wani tafarki mai dorewa
masu sauraro anan zamu da a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashen tattaunawar yanzu a madadin gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi Dan Modi da abokin aikin mu Sarfil Hashim Gumel sai kuma Jule Discretion ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
an gaida Muhammad Hafiz Baballe masu sauraro yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta email sakonmu na farko a yau naka ne Babangida Buba Fajewa kace salam VOA Hausa muna Allah wadai da wani harin bindiga da ba a san daga inda ya fito ba da ya fada gidan gwamnatin jihar Kano inda ya raunata wani dan jarida dan haka muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da kwamishinan yan sanda da su gaggauta gudanar da bincike domin gano inda aka yi harbin a kuma hukunta wanda ya yi shi sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Comrade Elias Yakubu Digawa, jihar Bauchi, Najeriya. Kace mamba a kungiyar muryar matasan Afirka da Isa Jika mai saje Toro, sai Sanusi Madattai da Magaran da Haddab mai kwamfuta mai yama, sai Bulama Cellumi Gallaba da Comrade Elias M. Elias Gulawa. To da fatan na faɗi sunayen daidai kamar yadda na gansa a rubuce, inda kuka ce salam biyo ya Hausa, muna yin tir da Allah wadai akan hare-haren da sojojin Isra'ila ke ci gaba da kaiwa akan Falastinawa a yakin da ake yi a zirin Gaza. Kuka ce ya kamata manyan kasashen duniya su ji tsoron Allah, su daina goya mawa Isra'ila baya tana kashe Falastinawa a Gaza. Muna fatan Allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa a yankin gabas ta tsakiya da kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya. To amin summa amin. Sako na gaba naka ne Hamidu Kalala Buwa, jihar Difa, jamhuriyar Niger. Kace salam biyo ya Hausa, da fatan kowa yana lafiya. Kace ni har yanzu kukana akan tsadar rayuwa ne a kasashen mu na Niger da Najeriya. Mu yanzu haka a garin mu na Kalala Buwa, komai na shago an ƙara mishi farashi. Kayan abinci irin su shinkafa, mai, fulawa da sukari, duk farashin su ya ƙaru. Sako na ƙarshe da lokaci ba mu damar ɗauka a yau naka ne Shehu Adamu Rijau, inda ka ce salam VOA Hausa. A gaskiya ko a mafarki ba mu taɓa tunanin cewa za mu sayi litar man fetur sama da naira 200 ba a Najeriya. Sai gashi a yanzu muna sayan lita ɗaya akan naira 1,200. Kace Allah ya kyauta, amma fa a gaskiya an ci amanar talakan Najeriya. To sai a ci gaba da aiko mana sabanni masu ma'ana ta kafar da aka saba. Sai an ji manku. Da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin, wato labarai a takaice.
Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta faɗa yau Talata cewa ta karɓe ikon Rafa, wani ɓangaren Gaza da ke tsakanin zirin Gaza da ƙasar Misira, wuni guda bayan wani umarni da aka yi wa dubban Falastinawa da su bar wurin da kuma ƙaddamar da farmaki ta sama babu ƙaƙƙautawa. Hare-haren Isra'ila na zuwa ne bayan makonni da jama'an Isra'ila suka ce wajibi ne su ƙaddamar da farmakin domin cimma manufarsu ta yin galaba a kan ƙungiyar Hamas, yayin da Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi kashedi cewa ƙaddamar da hare-hare a inda akwai ɗibbin fararen hulan Falastinawa ka iya haddasa mummunan bala'in jin ƙai. A yau Talata, ma'aikatar tsaron saman Rasha ta ce sojojinta sun harbo wani jirgi mara matuƙi na Ukraine a yankin Belgorod. Harin jirgin shine na biyu da aka kaddamar a kan Belgorod a cikin ƙasa da sa'o'i 12 bayan da rundunar saman Rasha ta ce ta harbo wani jirgi mara matuƙi cikin dare. Gwamnan yankin Belgorod dai ya ce ƙararrawa ta ƙada, amma kuma bai yi ƙarin bayani ba game da ɓarnar da buragudan jirgin suka haddasa. Rahotannin farko na cewa akalla mutane 2 sun mutu, kana wani wasu mutane 20 su jikata a wani hari da aka kai da wuka a wani asibiti da ke kudu maso yammacin China. Harin ya auku ne a ƙaramin hukumar Xinjiang a lardin Yunnan. Rahotanni na cewa an kama mutumin da ake zargi da kai harin. A yau Talata, ana ci gaba da aikin neman ma'aikata da suka makale ƙarƙashin wani bene da ake ginawa da ya rushe a wajen birnin Cape Town, Afirka ta Kudu, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum 4. Kimanin ma'aikatan gine-gine 75 ne ke aiki yayin da ginin ya ruguje a jiya Litinin da rana a unguwar George, mai tazaran kilomita 400 a gabashin birnin Cape Town. Wata sanarwa da jami'an birnin suka fitar ta ce sama da mutane 20 ne aka ciro ƙarƙashin buraguzai a na Benin, yayin da har yanzu ba iya gano akalla wasu ma'aikata na ginin guda 50 ba. Sanarwar ta ce rukuni 3 na masu aikin ceto ne ke gudanar da aiki a wurare guda 3 a inda ginin ya rushe. An kuma jibge wasu karnuka masu sansuno inda mutane suke domin ceto waɗanda suka mutu, waɗanda suka tsira da ransu.
To madalla masu sauraro da haka kuma muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai anjima ku.